wananchi mana muja mbia PDP ba muja mago ya mbaya are wa mozo ya ma
dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP kenan kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yake bayyana gamsuwa da rubun dubatar jama'a da suka tarbiye shi sa'ad da yake kaddamar da gangamin yakin neman zaben sa ne yankin arewa maso yamma a birnin Sokoto. Atiku Abubakar dai ya maida alƙiblar yakin neman zaben sa ne akan magance matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki da ya addabi jama'a musamman matasa.
Abin da ke gabanmu shine zabe tsakanin kauda talauci da rashin zaman lafiya da rashin aikin yi da kuma kantan da APC suka kawo mana na rashin zaman lafiya na talauci da kuma rashin hada kai.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya bayyana arewa maso yamma a zaman muhimmin yankin da kan iya sauya alƙiblar siyasar Najeriya kamar yadda ya shafa ruwa a can baya. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin 'yan daƙiƙu ya dunkule manufofin Atiku Abubakar idan 'yan Najeriya suka zaɓe shi.
Atiku shine maganin yunwa, maganin sata al'umma, maganin rashin aiki. Atiku shine inganta ilimi, ya inganta noma, a yi hanyoyi, a yi asibitoci.
Mai masaukin baki kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ko shagube yayi akan 'yan siyasar da ya ce suna da'awar suke da Sokoto.
Masu zuwa suna ba da labarai daya suna cewa wai sai su taron ma Sokoto sun ce a'a Sokoto ta Sokotawa ce ba ta wani ci bace.
Sauran masu jawabi a wajen gangamin da suka hada da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madi Sambo da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma wasu da dama duk sun soki lamirin gwamnati mai ci yanzu ta shugaba Buhari akan abin da suka kira kasawa musamman a bangaren tabarbarewar tsaro da tattalin arziki wanda suka ce ya kara jefa 'yan Najeriya a cikin ukuba. Akan haka ne na tuntubi sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC a jihar Sokoto Sambo Bello Dan Chadi domin jin martaninsa akan kalaman.
Duk abin da kasan take ciki, abin da kowa ya sani na musabbabi ne daga jam'iyyar PDP, sannan kuma duk dan adam ya san gyara ya hibanna wuya. Don haka mu cikin gyara muke, kuma mu abuta hankali sun san cewa ana nan ana kokarin gyarawa. Wani lokaci ka san ana tunka kuma suna walwala.
Gangamin taron ya barke da sowa sa'ad da Atiku Abubakar ya bayyana cewa shi da asalin jihar Sokoto ne daga Wurno. Kana kuma nan take juye jawabin nasa zuwa harshen Fulatanci. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.